على ذات مالا في جريا. بسم الله.
وربك الغني الرحمة إن يشأ يذهبهم ويستخلف من بعدهم ما يشاء كما أنشأهم لقولنا خليل إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my listeners, today is the 14th day of Ramadan, the year 1437 after the hijrah of our noble prophet sallallahu alaihi wasallam, the date which corresponds to the 19th of June 2016 AD. The Quran is telling us that Allah does not destroy people except if he send them a message. But Allah does not destroy people except he has forewarned them. But if people are negligent of, or they don't know any warning from God, Allah never punishes them. He punishes those he has warned. So no punishment from Allah comes without warning. That's why Allah has been sending his messengers to forewarn mankind about the consequence of his deeds. Allah is not unconscious of what you do. He has not created the heavens and the sky just for nothing. Allah is conscious of what you say, what you do, how you conduct your life, and you are going to account on the day of judgment. So Musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka na ƙarshe Muhammad alayhi salatu wassalam. Muna so ku yi kalmar shahada, ku ce ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wato kuna bada shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah, kuma kuna shaida cewa Muhammad manzon shi ne. Me sunayen ku?
Godiya.
Godiya. Wane suna kike so to? Zainab. To Erfa.
Aisha.
Wane suna kike so?
Aisha.
Da Zainab da Aisha, Allah ya muku albarka. Kuna da aure ne? Kefa, to Allah ya ba ku miji nagari. Ga taimako yan uwanku musulmi, akwai abubuwa da za ku yi na wanka da sallah da azumi da abubuwa da za a taimaka. Za a yanku taimako daga yan uwa musulmi. Allah ya taimake ku. As we are saying, Allah never punishes people without warning them. Therefore, he sends his messengers. His messengers came with messages. Allah has been sending messages to mankind from the time of Adam until the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moses came to the Jews He brought them out from enslavement under Fir'aun, what is the Pharaoh. After him, many prophets came, one after another one, until when Jesus Christ came. There's a lot of prophecies in the Old Testament prophesying the coming of the Christ, which is the Messiah. He came, and after Messiah, the Christ came, he prophesied about the coming of the Spirit of Truth, who is coming to tell all the truth about him and about everything. And this Spirit of Truth, which the Bible contains that is coming, is exemplified in the message of the last prophet Muhammad bin Abdullah, peace be upon him. What does the message contain? It's clear, glad tidings and warning to mankind. If you obey and worship one God, the God of Abraham, the God of Moses, the God of Jesus, and the God of mankind, if you worship him alone, without associating any with him, then you have the bliss of the eternal bliss of the hereafter. But if you associate with the God of Abraham, God of Moses, God of Jesus, God of Muhammad, alayhim salatu wasalam, all of them, then you are going to hellfire in the end. This is the message. So you are forewarned. If you have not had it in the Bible, you have had it now in the Quran. That if you don't worship one God alone, and you don't associate with any other person, this warning has reached you, and on the day of judgment, if you don't obey Allah's commandment, then you are going to end up in hellfire. May Allah protect us from hellfire. May Allah open our ears to hear the sermon, so that Allah will protect us from testing his punishment on the day of judgment. Today, then Allah said, every nation, or every person, will have a reward according to his work when he has entrance into the paradise. And those who are condemned in the hell, they also have degrees or steps in hell. The more evil you commit, the more your punishment in hell. The more good deeds you do, the better degree you have in paradise. So every person is judged according to what he was. And Allah is never negligent of what people do. وَمَا رَبُّكَ بِالْغَافِلِ لَمَا يَعْمَلُونَ Allah is never negligent of what people do. Whatever you do, no matter how small, Allah takes cognizance of that. So don't be little whatever evil you do, and don't be little whatever good you do. Allah is going to put that into account on the day of judgment. And this is the message of all the prophets. And we should know that our Lord is so rich. He doesn't require your worship. He doesn't require your existence. He doesn't require anybody, because he is self-enriched. And he is also very merciful. He's a God of mercy. If God wants, he said he can exterminate human beings on earth. He will go away with them, and he will bring in place of human beings another creature. Just like Allah has destroyed many, many creatures to bring human beings. This verse is a very scientific verse, which maybe later, even after Ramadan, it can be expanded, because it shows one of the miracles of the Quran, that it's a revelation from Allah because it contains knowledge, is just now unfolding. The ayah contains a knowledge which is just now unfolding. And that Allah has destroyed many, many nations when He brought man. And that man too, if we don't take care, if not because of the mercy of Allah, Allah can exterminate us and bring another creation, just like He exterminated those before us and brought us into this world. This is a warning for mankind that man, there can be extinction of human beings, Homo sapiens, just like there was an extinction of other homos, Homo erectus, Homo this, Homo that, Homo this, Homo that, until when Homo sapiens appear on earth. Allah said, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. A very, very, very long time has passed on this earth. Mankind is not even mentioned. There are other creators, not mankind. Mankind just came late. This world has seen many, many creators. Generation after generation. But Allah has destroyed them completely. And He has inherited the earth to man, Homo sapiens. But if Homo sapiens will also cause mischief, shed blood on earth, Allah can remove Homo sapiens and bring another Homo. I don't know. This is the power of God. So it's a warning for us to avoid evil, to avoid sins. And the world is fastly engulfed in sin. And all power of earth is trying to protect evil. The Satan is trying to fight good and goodness. So this is a warning to mankind. We should come back to our truth. May Allah guide us to the straight path. Amen. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Allah ya kawamu. Shahu uga watan. Ramadan shekara 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato ranar da ke daidai da 19 ga watan June shekara 2016 shekara ta miladiya. To kafin mu fara tafsirin aya, wayansu tambayoyi ne guda biyu. Wannan wayansu sojoji ne aka musu transfer zuwa Maiduguri. Yace suna samun rabe-raben kai a tsakaninmu musulmai dangane da sallah a tsaro. Wasu daga cikinmu suna cika sallah, wasu suna kasaru. Mun kai shekara ɗaya a cikin wannan bambance-bambance kanmu. Sojojin an kai su yaƙi, an maida su Maiduguri, an yi transfer ɗinsu. Wayansu kasan daga unit aka ce ku taru a Maiduguri, can ne mazauninku. To wayansu da suka je suna cika sallah, wayansu kuma suna mai kasaru. To dole a hankali mai ya rabu, sun je yaƙin ɓarna kuma matsala ta zo ta raba kai. Yana daga cikin abubuwan da muke gaya muku. Fi sabilillahi, indai akwai malamai a ƙasar nan, fi sabilillahi, indai akwai malamai a ƙasar nan, mai tafiya in ya kai garin da ya isa a tafiya kuma ya san zai wuce kwana 4, me ye hukuncin shi? Akwai shakka? To wallahi duk wanda yazo ya ce ba zai cika sallah ba ya kawo fitina cikin ƙasar nan, wallahi shaytan ne. Duk wanda ya ce ba zai cika ba domin ya kawo wani ilimi, ya ɗauko wani ilimi ya kawo cikin mutane, sun san in za ka yi kwana 4 daga san ka gari za ka cika sallar ka, shike cikin littattafanmu gaba daya sannan wayannan littattafan da ake maganan zaka cika sallah da ake koya maka in an duba silsilan malamai bayan malami malamai bayan malami har za a kai zuwa ga Malik daga Malik kuma akai Ibn Umar har zuwa manzon Allah malamai bayan malamai dubai to yaushe zaka shigo irin wannan al'umma mai irin wannan sanadi da ilimi da fiqhu ka shigo mata da wani rudani abinda kaje ka karanto alibin ilimi ko kaji labarin wayansu malamai suna amfani da shi shine nake magana tuntuni shi ita ce virus inda ta shigo mana to gashi ta soje mai kusa da kai sun raba hankali dan fatawa ta fiqhu da kuka yi wannan me virus din wai su ba su ga hadisi ingantacce hadisi ingantaccen hadisi da ya nuna in mutun na kasar ga ranar da zai bari ba ba su gani ba domin su ba sa hukunci sai da qur'ani da ingantaccen hadisi tunda babu in kana tafiyan kasar shikenan kai tayi kai tayi sai rar da ka dawo gidanku zahiriya dan zahiriya ne ba ahlus sunna bane akwai malaman ahlus sunna dake bada wannan fatawa su ma domin me sun bude wani babi ne ba su iya akwai malamai a Saudi Arabia ma suna bada wannan fita ko sai me za su ke bayarwa domin lokacin da fitinar kawo hujjar ka ta zo fitinar kawo hujja da ta zo sai aka koya wa mutane قال ابو حنيفه قال مالك قال احمد الشافعي با حجه بني شيني matsalar da tazo kawo hujja abu ne mai kyau amma cikin hujjojin qala malik yana cikin hujjojin qala abu hanifa yana cikin me hujjoji qala shafi yana cikin me hujjoji to amma in kazo kace a hujja shine kawai ayat qur'ani da hadisi sahihi ingantacce to ka bude babin fitina da fasadi domin wani zai zo maka ana sallah ma yana sahu ko a sallame ya dauko da bino yana ci akwai hadisi na jama'a akwai wanda yake bada fatawa wanda ya auka wa mace shi da kuskure babu azumin shi nan azumin nan da wani hadisi yazo wanda ya auka wa matan shi da gangan ne aka ce ka fara to bamu da hadisin da yace in yayi da kuskure saboda haka sunna annabi ya ce wanda shi ya sha da kuskure yana da azumi shi ma wannan yana da nashi azumi ya jama'a masu kira zuwa ga sunna hakika sunna suke tsuwa kare ta amma abinda muke cewa virus ta shiga kansu virus so suna fadan abinda shaytan yake so ya fada da sunan sunna kuma shi yasa na lura muke rigima da su kuma shi yasa ba su yadda su saka a cikin talabijin su abinda yake yana kira ga fiqhum malaman mu na da suna gudun shi Allah ya kuroki Allah ya shirar da su ya dawo da su sun dauki kansu malamai alhali har yanzu ni din nan nan nake ga muku bin ba zai na cewa shi kanshi me talibin ilimi talabatul ilm alhamdulillah la fakhar alhamdulillah la fakhar mun zauna aji malami bayan malami malamai bayan malamai manyan malamai a cikin aji mun yi karatu da su kuma sun bani shahada matsala to kuma ba zan so ina ma Allah ƙarya ba ba zai yi ba to suna da ganganci suna da gaggawa saboda haka da sun ji fitina sun fi son su ɗauko fitinan nan su yaɗa cikin mutane ƙananan yara ƙananan ɗalibai su dai kawai su fito a gansu a ce wane shi kaza dan kaza ya faɗi kaza sannan kuma inda za ku gane su da sun ji abin da ba su sani ba nan take za su fara zagi sai zagi to Allah shirye da su
amin
wannan abinda mazhab na Malik ta tsayar da shi shine a cika sallah in kun san za ku kai kwana hudu ka cika sallah domin me yana da dalilan shi ba shi na bayyana muku ba ai wani dalilin ba daga hadisi bane daga urf lugha tunda an ce matafiyi shine ke me ke kasaru to wannan matafiyin nan a larabce wanda yake na kan hanya wanda yake na kan hanya wanda yazo gari kwana uku kawai zai yi har yanzu shi menene matafiyi ne shi yasa aka ce a bashi ziyafa sai in kwana uku ne sai ci gaba da me amma in kwana hudu zai yi a garin nan ran da ya iso ya kare me ya kare tafiyar shi to ya kare tafiya me yasa kuma zai ci gaba da kasaru saboda haka urf na lugha arabiya safar aka fassara kamar sariqa ne wasariqu wasariqatu faqta aydihuma sariq urf me mai sata an ce mai sata shine mai labewa a oye ya bude abinda aka koye abu ya sata wanda yake tafiya ya fisge wani abu a larabci ba sata bane ghasb ne saboda haka ba za a mai haddin ghasb ba in haddin to me ba mu ma'anar sata larabcin ne to a cikin kunnan ku nuna mun mai jin larabci ba sa jin ma larabcin ina magana fa har larabawan yanzu ku daga duba kanawa ku gani Balarabe yanzu in kaji yana larabci ya tsaya ya koyi larabci ne a cikin littattafai ba ya shashi bane a nonon mahaifiyarsa Balarabe yana larabci yanzu to yace Balarabe yanzu zai maka fassarar addinin musulunci shi yasa kullum muka ce a koma salaf ga littattafan su a karanta a bi saboda ka sojojin nan da suke kasaru suna fitina cikin kasar nan su haɗu da yankuwansu sun yi sallah yadda aka san sallah a cikin masallaci kuma sun je yaƙin ɓarna kuma sun asasa wata ɓarna ya Allah zai baku galaba akan wayancan ɓarnatan Allah shirye da mu a'a in sun tafi yaƙi tafiyar yaƙi wannan matafiya ne ba zama suke yi ba wannan akwai salatul khawf ma in ba su lafi khawba su kasaru in suna cikin yaki amma sun an kai su bariki ne suna zaune domin akwai fata wacce ai ana yada ta wayannan yaran namu su suke yada ta abubuwa da suke yadawa na rusa fiqihu yana da yawa bari ba ku wani yanzu yau din nan aka aika mu wannan takarda wannan rubutun yarinyar da ta rubuta ne da hannunta sai mi ko takarda a bani in karanta a Zahra Academy yau mai yariyar nan ta ce don Allah malam ina so a karanta ma Dr. Ahmed wannan takarda malam na haɗu da wani a WhatsApp yana wata kalma ban san mene talka ne ko dalka ne ban sani ba yana ruqiyya kuma yana ba da magani to ne kuma malam ina so to ni kuma malam ina son aure amma samarin idan sun zo an fara maganar aure da su bazan tsara ganin su ba sai na je wurin shi da ya bani magani a takaice dai malam sai da yayi amfani da ni tun daga nan ban ƙara zuwa ba kuma har yanzu ba wanda ya zo gashi aure nake so saboda ba na jin daɗi a gidanmu saboda babana da mamana sun rasu idan na yi ibada sai ina ganin Allah bai karɓa A WhatsApp ta haɗu da malami mai ruƙuya a WhatsApp. Tana neman miji. Matsalarmu shi ne aƙida ma aƙida ta salwanta aƙidanmu ta salwanta. Domin wa yake bayarwa wa yake hanawa. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الله كي بايروا إن الله ياتي ذي باكي مجي بامي هلك إن الله كم يتي بذيكي أولي بحر أبدا بامي كاومي كي مي مجي وانا قائدة كما تقوى يساني الله كي بايروا الله كي هلك كي تيجا بدأ يوى الله قاعة أبند أكسن قاعة نيجا الله كي صلى كي أذن كي أبو بوان جيكي نطاعة kuma ki roki Allah ya Allah ka bani miji nagari ki ci gaba da rayuwanki in Allah ya nufin ki da miji zai baki miji in bai nufin ki da miji ba ba yadda za a yi ya baki miji haka ma ciki da kai abin da kake yi na addini ka roki Allah in abu ne mai asbabi ana iya bin asbab to wannan miji take so babu asbab sai roƙo Allah kawai domin da yi wa Allah ƙa'a ake neman ansar Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib da tsoron Allah ake arziki da tsoron Allah ake sadaka kunci ba da shaitanci ba to ta hadu da wannan a WhatsApp kun ga WhatsApp wallahi ba WhatsApp bane WhatsApp ne WhatsApp yana lalata shabab yana lalata mata akwai wani yazo ya same ni akwai wani kafin WhatsApp din nan wani ko to go ne ko to menene a wurin wannan mutumin na je zo ya kama matar shi da to go da wani namiji matar shi irin wayannan abubuwa mata suna yin nasu club ne WhatsApp din su nasu tsakanin su na mata namiji bai shiga in sun yi wannan ba su da laifi suna kuma magana da alheri da saka abubuwan tunatarwa da wasa wata waso bil haqqi wata waso bis sabr ba laifi amma su bude namiji shigo to ikhtilat kenan kamar maza da mata sun shigo wuri ɗaya kenan to kun ga cutar haɗuwa maza da mata shi kuma wannan gashi ya zo mata da addini da gemu da sunna da komai cewa yana ruqya yana cire aljannu bata san shine aljannin ba shine aljannu allazi yusifu fi sudurin nas min aljannati wan nas domin aqida ta gurbace ya je fasadi da ita ya lalata mata rayuwa har abada to washi kada yake yi ba mutane da sun samu wani dan babi kadan a addinin musulunci sai shaytan ya shigo ciki ya tabarna da shi da sun samu dan kofa kadan sai shaytan ya shigo su tabarna da shi alhali in kana so ka tsira ka ce to wayanda suka gabace mu ya suke yi wanda suka gabace mu ya suke yi da kai wannan tambaya duk shaytan sai bace suna amfani da abubuwa wayanda ke ba a sani ba su kirkiro su labe tsakanin ko ayatul qur'ani ko wani hadisi da ifi
ko ta magana ya kashiya ta malamai sai su laƙe suna yin wayannan abubuwa. In ba haka ba, annabi sallallahu alaihi wasallam da aka so kan mai shi kula a'udhu bi rabbi ala kula a'udhu bi rabbi nas mu'awwidhatayn, annabi sallallahu alaihi wasallam yace an so kan mai shi da wani abu ido bai taba ganin su ba kat irin su. Kula a'udhu bi rabbil falaq, kula a'udhu bi rabbin nas, da aka saukar mishi Aisha tace annabi yakan yi addu'a iri-iri na neman tsari, amma da aka saukar duk ya bar su ya rike wayannan biyu, domin wayannan sun ishe shi gaba ɗaya kaka. Wanda ya karanta ayoyi ƙarshen suratul baqara, sura ayoyi biyu na suratul baqara, annabi sallallahu alaihi wasallam yace tafatahu, sun ishe shi na dukkan kariya. Shi yasa ba a son istirqa, shi yasa ba a neman ruqya, ba a so, domin za ka iya wa kanka, ka yi wa kanka ruqya, ka karanta kula a'udhu bi rabbil falaq, kula a'udhu bi rabbin nas, iya son ruqya kenan. Babu wani abu da aka saukar na ruqya da yafi kula a'udhu bi rabbil falaq, kula a'udhu bi rabbin nas, babu shi. Wannan nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu. Duk abin da kake ji na waswasa, sannan kuma shedan me yake yi, bai iya komai. Ma kana li alaikum min sultan illa an da'atukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Shedan ya barranta daga gare ku bai da karfi, banda komai, kira kawai nake yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ya kabbara Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah alladhi radda kaidahu ila alwaswasa. Ina gode Allah da ya maida kaidin shaytan, inna kaidash shaytana kana me da'if. Kira kawai yake yi bai da iko kan kowa. To waye ba shaytan karfi? Kun san ba aljannu karfi, shirki ne kuma kafirci ne. Ta yaya za ku sani ranar tashin kiyama? Yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati aha ula iyyakum kanu ya'budu. Wato ranar tashin kiyama ku ga mawqif din, mala'iku za a tada su, wa ja'a rabbuka wal malaku saffa saffa, cikin layi kamar sojoji za a fare ci. A tada aljannu, a tada mutane, sai Allah ya dubi mala'iku ya ce a ha'ula'i iyyakum, wayancan su ne ya'budun, su ku ne yake bautawa. Mala'iku za tambaye ku wayancan su ku suke bautawa? Sai mala'iku yanda kuka san su, su abinda aka ce su ba sa ƙarya. Me mala'iku za su ce? Subhanaka anta waliyyuna min dunihim, Allah ƙarfi ya tabbata gare ka, kai ne waliyinmu min duniyan banda su. Sai su ce bal istidrak kanu ya'buduna aljin, mala'iku za su duna aljannu su ce wa Allah bal kanu ya'buduna aljin aktharuhum bihim mu'minun, aljannu suke bautawa ba mu ba mala'iku. Mafi yawansu da aljannun nan suna imani. Imanin me? Ba wai imanin akwai aljannu ba, imanin aljani na iya yi, yana iya kullawa ko yana iya warwarewa. Allah yake cewa kul ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'u lakum naf'an wala darra. Cikin hujjan da Allah ke ba mutane, Isa alayhi salam yace kada ku bauta mishi, kada wai shin za ku bauta wa wanda bai mallaki muku amfani da cuta ba? Ku gane wannan, Allah na ba da hujja me yasa kuke yin shirki, alhali ba wanda ya mallaki amfaninku, ba wanda ya mallaki cutarku saiwa. So in ka zo ka ce akwai wani yamliku naf'an wa yamliku darran, ka yi shirki da Allah, kuma ranar tashin kiyama za ka tashi mushriki, mugura aqida, ba wani aljannin da zai iya maka komai. Inna ibadi laysa alayka, babu da zai maka komai.
an ce mata haka abinda nake nunawa ka'idar shi ba kyau imani ne ba kyau an nuna ma yara aljannu suna kwanciwa suna kullewa in baki aure wai aljanni hana ta aure wai ba Allah ne hana ta ba la mani alma aqais a wani aljanni ne hana ta aure shine matsalan tana da matsalan aqida wanda yafi ma zinar da tayi wanda yafi zinar so dole sai an warware wa mutane ga ayoyi nan biljit cikin alqur'ani wanda yake nuna shedan da aljannu ba su da karfin komai ba su da karfi kuma karfin su akan wanda suke bin su ne su kuma Allah ya nuna muna jin dadi suke قد استقطرت من الإنس قال أولياءه من الإنس ربنا استمتع بعدنا ببعد وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا إن شيئا يولي إما تنجب من شيئا داتي سكي دي دي أو حانش أبو مؤلاء الفاشا سنوك أجن داتي باوين عذب تاشبا يوشي شيئا زي عذب تاكا سنوكم كبودو من الله أيها سارة إن ينادى قرمين توما بيرشي وننك أعدلني ديتاكي ديني أطورة تدسو الجنو فرقو a watsa tsoron aljannu da hadisai da ifai da ayoyin murjiatu da mugun aqida sai al'umma sun ji tsoron aljannu sannan sai a ce ga magani maganin kuma sai a labe da addini ana cutan mutane ana karban kudin su ana zina da wanda za a yi zina alhali yawanci masu irin wannan cuta cuta ce ta kwakwalwa a cikin kowace al'umma ɗaya daga cikin ɗari cikin mutane suna da cuta schizophrenia ko biyu cikin ɗari cutar damuwa cutar waswasi cutar abubuwa su ji duniya ta yi musu ƙunci in ba musulmi bane ma kashe kansu suke yi suicide to irin su ne da sun ji irin wani abu wannan sai su je ta gani a west of yana magani yana cire aljannu ita kuma abu ya dame ta shekara 20 mai ta sani na addini mai ake koya ma mutane ba a koya mutane tauhidi sai dai a dame su in kana tafiya ba a tsaro mace menene in kin kaza ki ci gaba da azuminki irin dai a matsalolin da ba su da wani amfani shine malaman kullun suke magana kai sun mance da tauhidin Allah saboda haka yarinya kawai da ta ji akwai ruqya akwai magani aljani ya hana ta aure ta je wurin mutumin ashe bata san ta fada cikin wani aljanin ba bai lalata da ita saboda ka barnar da suke mana barnar da suke yi mana Allah kadai ya santa ni me nake kira ban ce kai wani abu ba ka koma littattafan mutanen farko ka koma risala ka koma mukhtasar ka koma wa'annan littattafan za ku ga inda aka ce ka zo ka cire ma mutum aljani to in har aljannu suna kama mutane su murƙe su su kashe su su hana mace aure su hana ta ciki wai malamanmu fuqaha wanda suka fahimci addinin nan wannan abin ba zai dame su ba abin da ya dame su sai alwala da taimama domin babu ne kuma addini ya riga ya magane shi kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas wanda ya karanta su babu wani shedan da zai iya kusantar shi cuce shi mutane na imani da shedan suna imani da mai cire shedan akan qur'anin bata yaddan ta karanta kula a'udhu bi rabbil falaq ba isa domin tare na qur'ani to aqida ce ta lalace dole sai ayi mutane wa'azi a dawo a nuna musu yanda za su yi kai النبي صلى الله عليه وسلم يتيني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب دون ني من أمشي رقيا إن با يارو بكرمي وند بي إيهي كذب دون ني من أمشي رقيا إن با يارو كرمي وند با إيهي بيسان كومي با تو وند ينا رفي وكان شران تاشن كياما ya kasance cikin wa'anda za a bude aljanna a ce ku shiga ba ruwanku da hisabi waye a cikin ku nan da kanshi da gangan ya rufe wa kanshi kofar a ce shiga cikin 70,000 na al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za su shiga aljanna ba hisabi waye ke so ya rufe ma kanshi
to kawai kaje kace malam wane abun tofi ka rufe wa kanka domin wayannan ba sa tanti ba sa tofi ba sa laslas ne da na wuta sannan wa ala rabbihim yatawakkalu ko wani suke dogara saboda ko kulle badin wannan istirqa'i ko kulle badin in mutum yazo ka koya mishi kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas je ka karanta su a sallah in kai kwanta ka karanta ka shafa a jikinka uwa ta karanta ma danta uba ya karanta ma danshi annabi sallallahu alaihi wasallam bai je na kawo ƴaƴan mutane na karanta musu ba ko yana yin Abubakar ko Usman ko Ali manya a'a saboda haka ka samu kofa ƴa karama ta zama kuma ana amfani da ita ana cikin al'umma Allah shi gaida mu duk karatun ne kuma da mun duk karatu ne ai to gashi yanzu rashin karatun ya sa an yi zina da diyan mu to ya to me amfani na karanta Qur'ani mun rabu wala mun kare nan amma ana tana jina da su me amfani ai bayanin nan shine ilimin bayanin a neman ka ce wani ya taya mu addu'a wannan ba wani abu ciki ba shake magana ba ai shi ba taya ba wai ta zo zai cire mata aljanin da ya hana ta aure suna me to ba lokacin da malamin Allah ya bashi lokacin da malamin Allah ya bashi sai tsara akan masu da'awa zuwa sunna irin wannan abun na faruwa ina abin nan bai faru a daga baya ne zai faru wani ba misire ne ya yi wani littafi ya shigo ta hadis da isi ya zo ya kashi cikin duniya yana ta cutar jama'a da su in akwai wani abu mai amfani in akwai wani abu na ilimi ku same shi a littattafanku in babu shi in wani ba magen mai ake cewa in sace magiya ta zo muku ce a'a muna da tamu magen muna da majiya gida mai yasa muke son ta waje ana amfani da sunna inda dai za su kasa karatun malamai tauhidi na gaske abinda suke tsintowa a sharqul awsat ba dukan shi ne ingantacce ba sahihi ba dukkan abinda bari in ba ku misali virus din nan da nake magana virus din shigo ma mutane a ce malamanmu da suke gaba maganar su ba hujja bace sai ka samo nassi daga Qur'ani ko hadisi shine virus shine virus amma da ka ce maganar su hujja ce ka sa antivirus domin sai da suka fassara saboda ka duk abinda ba su yi ba kai kada ka kuskura duk inda ka ga hadisi shi ne dan fodo yake magana kada ku kuskura kai wani abu wanda su ba su yi ba duk inda ka ga hadisi ko ka ga aya to in ka je sharqul awsat ba abin da baka gani kowa fassara hadisi yake yi kowa inganta hadisi yake yi an bude kofa kowa yana yin abin da yake shi yasa yanzu su kansu suna cikin rikici malaman su kasa yanda za su yi da mutane to mu tun abun kafin yayi nisa a gane me yasa kafin yayi nisa domin muna da malaman mu nan da suka tsaya suka koyar da fiqihu sannan fiqihun nan da kuke gani an yi gadon ilimin ne fa kamar yanda ake gadon qira'a kamar yanda ake gadon hadisi kamar yanda ake gadon lugha arabiyya haka ake gadon fiqihu ya zo muna nan malaman sun mika shi a hannun mu sannan mu a wannan zamanin nan zamu kwatar da wannan ilimin wallahi in mu kwatar mun yaudare Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun batar da wannan ilimi mun yaudari Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yaudare su sannan wannan ilimin da aka bude ba irin barnar da ba za ta shigo ba ibn wahab yace na yawa ta hadisi har sun rudani na kusan halaka din kace akan su zaka yi ba tare da kula da malamai ba wallahi zaka halaka kamar wanda zai zo yana shan yana cin abinci alfijir ya fito yana cin abinci mace da za ta yi sallah da haila
Allah shi gida to wa rabbukal ghani wa rahmatu ubangijinka jiya mun fara magana wannan aya cewa ubangijinka al-ghani al-khalqi wato yana da wadata wato bai da bukata ga wato halittun shi wa ibadatihim haka nan ubangijinka ya wadata da ibadar da mutane ke yi bai bukatunta wa ma ya'muruhum bihi aw yanhahum anhu innama huwa li maslahatin tarja'u ilayhim duk abin da Allah ya umarni ayi ko da kada ayi dan wata maslaha ce take dawowa zuwa ga su halittun ba wani fa'ida ko na buru ubangiji in yace kai ko kakka yi to wata fa'ida ce zuwa gare ka zur rahma bihim kuma Allah mai rahma ne ga mutane wala yashaddidu alaihim bi tsanantawa wa yattabi'uhum tariq as-sahl al-mustaqim huwa kullu Allah nabi da ku hanya as-sahl al-mustaqim mai sauki kuma gata mai kaka in ka shaytanu sun dame ka da waswasa me ya kamata kai kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas ba ce ka je neman mai ruqya ba hanya mai sauki kuma gata tsaye kula a'udhu bi rabbil falaq me ya kula a'udhu bi rabbin nas neman tsari da Allah ake nema daga wayannan dukkan sharruka surori biyu suka hada baki bukatar wani ki imani da ubangijinki ki tawakkali akan shi ki karanta mai imanin ayoyin Allah nan da aka saukar akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna koran shedan da aljannu in ciwon ya ci gaba miki ko wani abu ya ci gaba miki to ki je ne ki nemi sababin shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace cuta kowace cuta tana da maganinta sai ki je ki nemi magani kuma ki ci gaba da addu'a domin Allah ya warkar da ke amma ba ku ba bokaye ba ku ba masu ruqya ba ku ba masu ruqya me ruqyaki kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas in baki ya baki je islamiya akoya miki kada ka yadda wani ma shi yake kai mata taci da zai kai wa kura nama wai mata ruqya ga shi nan abin nan ya zai wasafa wannan mutum kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas kuji lokacin da aka saukar mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an saukar mu abu da ba a taba gani irin su ba ba a saukar a taura ba ba a saukar a injil ba ba a saukar ko ina ba kuma ba aya irin su cikin qur'ani ma'awuzatain ke zai ka tsallake sai ka je wani kato ka kai mishi matar ka to ga kyauta na Allah kyauta shine siratul mustaqim as-sahl mai sauki wal mustaqim sai mai kake in ya sai zai bikum dan rahama Allah kuma Allah yace in yana so zai iya tafiyar da ku ya ayyuhan nas bi ihlal Allah zai iya halaka dan adam wa yanqus wa la yanqus istisalihim milkihi shay'an in Allah zai tafi da bani adam kakaf ya zama babu wani bani adam yanzu a duniyar nan da sararin samanai babu bani adam ba zai rage mulkin Allah da komai ba wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya tafi da ku kuma Allah ya kawo wasu khalifofi wanda za su maimaye gurbin ku abin da yake so min al-khalq na halitta كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كما يند الله يكركرو دكو دك ذرية وأنس متاني تن ندبا وأنس متاني تن ندبا دك ذرية سؤال الله يفتو دوا يا بني آدم akwai ilimi a cikin wannan abu amma wannan ilimin scientist ne wallahi ba ilimin mutane ba ne kuma shi scientist ne karanta zai ce na imani da Allah cewa wannan littafin nan daga Allah yake ba daga dan adam ba domin abin da aka gane a duniya cewa ai ba mu ne farkon mutane ba mu ana kiran mu homo sapiens homo sapiens akwai wasu homo erectus Neanderthal homo abubuwa ga sunan mutane iri kuma Allah ya batar da su ko kuna ganin su yanzu a duniya Allah ya tafi da su kuma in Allah ya sai shafe su ko ɗayan su ba zai rage ba ba wani ɗayan su da zai rage shine Allah ke cewa in yana so ba wani bani adam da zai rage kuma yazo da wayansu to waye san wannan ilimi sai Allah to ga shirin cikin Qur'ani an yi wayansu to kuma za a tafiya da ku a zo da bayansu in barna ta yawa shi yasa da Allah ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan saka khalifa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mala'iku ba su da ilimi sai abinda Allah koya musu da aka ce za a sa khalifa a duniya suka ce ah to kuma za ka sa wanda zai fasadi kuma ya zubar da jini nan kenan suna da wani ilimi duk wanda aka sa me yake yi fasadi yake yi kuma yana me zubar da jini to kun ga kenan Allah bai son fasadi Allah bai son me kuma bai kawo mu don mu zubar da jini ba bai kawo mu don mu yi fasadi ba ya kawo mu don mu raya duniya mu yi umarni da ma'ruf mu yi hukunci da mutane bil adl shine khilafa mu yi hukunci tsakanin mutane da adalci mu hana barna alfasha munkari kuma kada mu zubar da jini jihadin da aka zo ana yi na hana zubar da jini ne ba na zubar da jini ba na hana jini na hana zubarwa ne to shine khilafa to in mun juya muka zama mu ne masu fasadi duk barna da ake muna yi yanzu kun ji da alkabba da rawani da gemu a kawo yarinya bari'a maraya wanda yake bareniya a jawo ta a yi zina da ita a cikin al'ummar nan ba uwa an kuma gama da ita da rawani to ne da fasadi ne kuma cikin ƙasa da ba yi to dole Allah ya azabta mu kuma dole Allah ya kawo yunwa ai yunwa mu ce ta kawo mana wannan yunwa fasadin mu ne ba wani abu ba fasadi cikin ƙasa da kashe-kashe ɗan suka tsara suka yara su kashe mutum Allah bai kawo mu don mu yi kisa ba ya kawo ka don ka tsayar da adalci ka tsayar da sallah wa amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da tausayi rahma tausayi wa rabbukal ghafur al ghani dhur rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya kamata da an ga musulmi a ga tausayi da rahma ta zo ba a ga tsanani da cuta ba to sai muka zo muka canja dole Allah ya canja muna dole Allah ya azabta mu kuma Allah ba zai dauke wannan wulakancin Allah ba zai dauke wannan yunwar ba sai mun dawo mishi mun zama muna amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sannan Allah zai dauke da tsoron Allah ake arziki ba da sabo ba in muna so mu yi arziki in muna so Allah ya muna mafita daga cikin abin da muke mu ji tsoron shi da shi ne mafita Allah ya shirya da mu Allah ya dawo da mu kan hanya kama an sha'akum min zuriyati qaumin akharin ko lam yakuni ala misli sifatikum ba su kasance akan siffa irin taku ba bal kanu qa'ina wa hum ahlus safinati nuh wa zuriyatihim wato nan Allah ya fitar da mu daga zuriyyan annabi nuhu bayan ya halaka kowa ko min ba'dihi min al-quruni ila zamanikum
ai in yasha yasta'likum Allah la so zai iya tsitsige ku daga duniya wayan sha halqan jadidin ya fitar da wani wani halitta ta daban badalakum mimakum wazalika sahlun alayhi wannan abu ne mai sauki wa qad ahlaka qauman Allah halaka ya halaka wasu mutane mujrimina mujrimai mislikum irin ku wa ta'salahum kuma Allah tsuge su wa badalahum bi khalqikum Allah ya canja su da ku da halitta ku min zurriyyati qaumin daga zurriyyar wasu mutane lam yakunu mujrimina basu kasance mujrimai ba walakin huwa zur rahma Allah dan rahma shi bikum fa abqaakum rahmatan lakum amma Allah ya bamu muka wanzu muka yi yawa domin rahmar shi kun ga shine ake cewa duk cikin mutanen da suka yi zama a duniyar nan ba a samu wanda ya wanzu yayi yawa ya cika duniya ba kamar bani adam to rahmar Allah ce saboda haka in kuna son Allah ya bamu kada tsige mu to ku bar zunubi babu abu kamar alfasha da munkar sannan zubar da jini duk wanda ke kiranka koda da sunan Allah ne kada ka yadda yarinya koda wasa kada ki yadda inda kin ga akwai alfasha da munkar namiji in ya miki mugun kallon kallon sha'awa kin sani mace to ko mugun kallon sha'awa ya miki kisan wannan wurin ba Allah shaitani na wurin domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum bai kebewa da mace sai shaitan ya zama mai na ukun su namiji kika ga yana miki wani kallo to ki san shaidan ne to ya za ki je wurin shaidan kina neman sauki sannan kuma cudanya maza da mata ya kamata ku bari
alhamdulillah
sai mama abiyo ya kamata ko ne mutum ya babata dan uwan shi mu duk ɗan uwa ne ɗan juna masu suturta juna annabi sallallahu alaihi wasallam al muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu musulmi dan uwan juna ne to tunda maziyi ya tsar da shi azumi ya lalace kuma zai rama azumi daya amma inda maniyi ne zai rama wannan azumin kuma akwai kafaran wato azumi 60 akan shi
wannan da ya fara wannan kuma ba shi azumi ba amma ba da ciyarwa ba kuma ba da bane ya zo to Allah ya bari
ko huwa ce ba ta yi azumi eh to da mai ta ciyarwa za ta yi sai a hada da na wancan da wannan a ciyar kowane rana mudu daya to Allah ya saka mata da alheri ba ta da abinda za ta ciyar ta kaf
ya Allah mata
eh shikenan ya fadi domin shi ma wanda ya zo kafara irin sa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ba komai aka kawo da bino ma yace to ai ba wanda ma yace talaukaci
Allah ya gafarta mana. Amin.
Allah ka ji kanmu.
Amin.
Allah ka sada mu da rahmanka.
Amin.
Kuma Allah mu yi ta. Majin ya ta mala ka ba su lafiya.
Amin.
Allah ka warke da su da cututtukan da suke.
Amin.
Allah ka sada cututtukan da suke zama ka fara gare su.
Amin.
Kan kuma musulmai wanda suke ba su da lafiya. Suna asibiti kwance da wanda suke yawo da rashin lafiya da kuma wanda suke kwance gida Allah ka farkar da su.
Amin.
Allah ka ba su lafiya.
Amin.
Allah ka sa jinyar da suke tunanin ka fara.
Amin.
Allah ka ji kan iyayenmu. Allah ka ba mu tsafta da
lafiya.
ƴaƴayenmu da Allah ka ba mu, ya Allah mun roki ka zaka shirye mana da su Allah shi da ikar masjidi.
Amin.
Allah ka ba shi ilimi mai yawa mai amfani.
Amin.
Allah ka ba shi dukiya mai yawa mai amfani.
Amin.
Ya Allah mun roki ka kai ne biyan bukata. Allah ka san irin bukatunmu da ke cikin zukatanmu. Wanda muka bayyana shi zuwa gare ka da wa'inda ba mu bayyana su ba. Inama waɗanda suke taimako mu san su ba Allah ka sani. Allah ka biya mana bukatun mu baki da.
Amin.
Allah ka zauna da mu lafiya ka zauna da ku san mu lafiya.
Amin.
Sauran kasashe na musulmai da suke cikin tashin hankali da musiba Allah ka yaye musu.
Amin.
Amma irin tashin hankalin da muke ciki da musibin da muke ciki, ya Allah mun roki ka Allah ka yaye mana.
Amin.
Masu tare da cincinu da kashe-kashe da kama mutane da suke a wannan ƙasa ta mu, Allah ka nesanta mu da su.
Amin.
Allah ka nesanta mu da su.
Amin.
Duk kuma masu shiryuwa ne Allah ka shirye da su.
Amin.
Duk kuma masu shiryuwa ba ne Allah ka nesanta mu da su.
Amin.
Kuma Allah kai ka san abin da ya dace da su kai musu.
Amin.
Kai ka san abin da ya dace da su, ya Allah kuma kai musu.
Amin.
Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu.
Amin.
Shugabanninmu kuma da suke shugabanci a wannan ƙasa ta mu, Allah ka taimake su su zama adalai cewa al'umma adalci.
Amin.
Allah ka taimake su su zama masu tausayi su tausayawa al'umma.
Amin.
Ya Allah mun roƙe ka, Allah kai ne mahaliccin samai da ƙasa da duniyar gaba ɗaya. Allah muna roƙonka ka biya mana buƙatunmu.
Amin.
Allah muna roƙonka Allah ka mana maganin abubuwan da suke damunmu.
Amin.
Kowa da buƙatar shi da alhali Allah shi biya mana.
Amin.
Mata da suke neman mazaje na aure ba su samu ba, Allah ya ba su na kirki.
Amin.
Mazaje da suke neman matan da za su aura ba su samu ba, Allah ka ba su da kirki.
Amin.
Matan da suke da ciki tun ƙanana da kuma waɗanda suka kusa haihuwa, ya Allah mun roƙe ka Allah ka sauke su lafiya.
Amin.
Kuma ka raya abin da aka samu ka kai albarka.
Amin.
Babban alhakin ya fi duniya hasanatin wahina akinaji hasanatin wahina azaban na.
Amin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
آمين.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
آمين.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
آمين.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا.
آمين.
واعف عنا واغفر لنا.
آمين.
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
الكاذبين. آمين.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكاذبين.
آمين.
ربنا عليك توكلنا وإليك عهدنا وإليك المصير.
آمين.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
آمين.
اللهم عجب إلينا الإيمان
وزينه
في قلوبنا ذنوبنا
وكرني
إلينا الكفر والفسوق والعصيان
واجعلنا
من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.